Mai sauraro akan mita 88.5 da Letam Rezamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan Shalkwatar Hukumar Hana Shada Patocin Miyagun Kwayoyi ta Ƙasa Rishin Jihar Kano wato NDLEA inda a wannan safiya komandan hukuma a nan Kano Dr. Ibrahim Abdul ya baje kolon wasu kayayyakin maye musamman taba wiwi da sauran kwayoyi da suka kama gami da waɗanda ake zargi cikin su har da wata a iya cewa da tijuwaci da kuma wani matashi da suka biyo shi a wata mota karama ta gida wanda ya matsaro ta da taba wiwin ya kuma shiga unguwa da gudu lokacin da ya fahimci jami'an hukuma ta NDLEA suna biye da shi a haka zalika akwai wani mai aikin gadi a makarantar FCE Bichi wanda shi ma aka bashi tarin wato ajiyar taba wiwi kuma har ta kai ga su waɗannan jami'ai na hukumar NDLEA din sun kallara ido sun hangota tare da kuma daƙumoshi wannan mai gadi da ake zargi kai tsaye bari na sada mai sauraro da shi komandan hukumar ta NDLEA domin mu ji me makasudin yin baje kolin wannan kaya da kuma waɗanda ake zargi
kamar yadda kuka sani kowane wata muna sanar da al'ummar jihar Kano kamun da muka yi da kuma kwayan da muka kwace wajen yan kwaya to wannan abun nan zaman da muke da yan jaridu shi ne zan mu sanar da mutane a abubuwan da muka yi na watan Oktoba da ta wuce wanda cikin abubuwan da muka kama mun kama wajen ton 1.1700 na taba wiwi muka kama kuma kilogram 203 na kwayoyi irin su tramal su maganin tari mai kodin sero hypno su pentazocin su d5 su roce wanda jimillar su ya kai wajen ton 1,348 cikin su akwai wata mashahuriyar mai sai da kwayoyi wanda ko da ta daure ta ma wajen su biyu ana ce mata Madam Caroline wanda cikin trailer da kuka gansu guda biyu nan an kama ta da wajen kilogram 570 da wani kuma ta kama shi kuma da wasu abin nan quantity na kwayan wanda jimillar su ya kai wajen kilogram 722
to amma ita wannan mata ai ta musanta cewar an kama ta da wani abu ta ce dai a baya ta taba yi
ita ma ko wanda kwayan aka kama shi da kwaya zai ce ba shi bane amma dai ai kotu ba tana amfani da abin da ya faɗa ba ta amfani da shaidu ne waɗanda suka ganta sannan kuma direban ma da yaron mota duk an shaidu ne tunda an ce su kai mata kuma gashi telefon ɗinta ya nuna cewa suna magana da ita da kuma da text message ya nuna cewa duk nata ne so kaga ko da ta ce ba nata bane ba matsala
amma an ce kun yi ɗauki ba daɗi kafin ku same ta
eh to ba kaɗan ba saboda tana ta gudu sai ma da muka haɗa da hukumar jami'an tsaro ta SSS wannan da rata ya taimaka muka kama ta to cikin wannan mutanen ma da muka kama akwai mu da muka kama cikin mana duba hansa din shi muka ga bindiga sannan muka gane cewa yana saida ma mutanen Kano nan bindiga in ya karbo sai ya saida musu sai tura masu kayan kudin su to da muka ga cewa shi an kama shi da kilogram 1.5 wanda bai da yawa kuma ganin cewa abin nan samun mutum da bindiga laifi ne babban wanda ya fi na kwaya tunda ya shafi lafiyar al'umma da tsaron kasa ya fi wannan tsanani shi muka tura masu hukumar SSS za su ci gaba da bincike
bindiga a zahiri koko
bindiga sosai ko ga tun an ganta
yanzu akwai wata karamin mota da nake gani wanda ita ma an ce kun yi dauki ba da iya a cikin unguwa yaya akai
shi wannan daga tayin zari ne an ce tsaya ma'aikatan mu yake tsayawa sai suka kyale suka yi kaman ba za su bi shi ba sai da ya sake tukunna amma ya rage gudu can shi ne suka bi shi da suka bi sai ya kara gudu ya shiga unguwanni ya kusan ma babbuge mutane aka yi ta bin shi ya ki tsayawa sai daga baya ya karo da dutse tayin ta fashe duk da haka kan tayin motar ta kusan faɗo amma haka ya fito kuma ya ruga da gudu kuma ya bar motar haka aka bi shi aka kama shi da kilogram 201
to shi wancan mai gadi ba ku duba bacin da ibana cewa ajiya aka ba shi
eto ai dokan da cewa sai ba ta ce wai an baka ko aje aka baka as far as doka take kai ne kake da kwayan ai ko sai dai idan aka ga wanda ya baka daban shi kuma yace ya yarda cewa shi ne to an samu shi da kwaya a cikin inda yake zama to wa za a ce kuma na wani ne yana shi ne
a ina aka same shi
FCE Bichi da ma sun mun ga kwayan da daya amma ba mu ga mai kayan ba so muna bi a hankali Allah ya ba mu sa'a sai yanzu bayan watanni da ya sanar sai muka kamar shi mai kwayan
ita me adadin tabar da aka samu shi mai gadin makarantar da
yake kilogram 87 aka kama shi na samu wuyi
eh yanzu wanda mataki za ku dauka akan waɗannan wanda kuke zargi
dauka sani inda nake abubuwa na nan wajen kana kan mutum da irin wannan kwaya mai yawa wallahi ban taba sake shi ko in ba shi beli ba kotu nake tura shi to yanzu an riga mun an cage su gaban kotu
to akwai wani sako ga sauran al'umma musamman masu ababen hawa da kuma waɗanda ake ba ajiyar kayayyaki
to kuna samun irin wayannan cases daban-daban wanda za ka ga wani an turo shi da kaya shi bai bincika kayan ba an turo shi mun samu case na wani da aka samu shi da irin carpet din nan aka nade carpet aka ba shi zai kai mu dan uwan wani daga Eko ana bude ya ga wuyi wanda daga dukkan alamu bai sani ba wasu kuma a tura su da irin maganin su tramadol su waye din nan su sai a samu cikin kwali a nade shi da envelope shi bai duba ba ya dauka ya zo da shi to doka ita wannan dokar ta da sanin wanda aka same shi da shi shine mai kayan kawai tunda ba ga wancan mai kayan ba so muna kira ga mutane su riga sargadon san idan aka ba su sako su tabbata an bude sun gani kafin a rufe sannan su karbi sakon in ba haka ba za a ci samun mutanen da ba su hawa ba su sauka ba ana kai su gidan yari
amma wasu za ka ga kamar yadda ce tsakanin su ko aminci ce kaga sun ce ba ma sai an buɗa ba
aminci haka kaga mai wani mai laifin aiko ba za ka gane ta fuskar ciya mai laifi ba ne wani za ka gani ma kamar malami ne da gemu buzu-buzu ya ma sa rille a lelan abin nan amma kuma abin da ke cikin shi daban ne yana dan trust ne
akwai wani da alamu suke nuni da cewar duk abin da aka tambaye sai ya ce no comment ya rabu da shi
kawai yana so ya nuna cewa shi ya san doka ne ka san doka sai ta yi idan maka kawo mai laifi ba za ka tursasa mishi ba ba za ka matsa mishi ba ba za ka mishi alkawarin za ka zake shi ba in ya ce ba zai magana ba sai ka kyale shi zai ce ba zai magana ba sai ya ga lawyer shi to dadan abin shi ne dama ba dole sai ya rubuta bayani ba ana amfani da shaidu ne akwai shaidu da yawa da suke nan da aka kama shi kotu za ta amfani da nashi shaidun ne shi kadai ta bar shaidun da suka kai wajen goma hakan yana daure shi a haka dana duk da ya ce ba zai magana ba
to kun fahimci no comment din da yake faɗa
comment ne yana so yana cewa shi ya san haƙƙin shi ne wanda ya san tsarin mulki wanda dama ta ce duk wanda aka kama shi kada a matsa mishi ya magana sai ya ga lawyer shi in ya ce ba zai magana ba kar a tursasa mishi yasa dama idan ana mai laifi na rubuta jawabi sai a rubuta mashi a ce mai ka sa hannu cewa ba mu tursasa maka ba ban maka alkawari ba ban matsa maka ba kuma ba mu ce maka ka ce kai ne mai kayan ba a saman ya sa hannu shi kenan kaga shi kenan sai kuma shi babban jami'in namu shi ma ya sa hannu shi kenan kaga ya nuna cewa ba a tursasa mishi ba kenan
akwai batu da gwamnatin jiha ta yi na cewa za a tantance mata dukkanin waɗanda za su tsaya takarar shugabannin ƙananan hukumomi ko kuma kansiloli a zaben baɗi da za a gudanar shin zuwa yanzu ina a kwanakin da an ce da haɗin gwiwa ku zaɓi wannan al'amari
dama mun daɗe muna wannan abin da jihar Kano gargashin shugabancin gwamna Abdullahi Umar Gamduje wanda ya fito da wannan tsari kwamishinonin shi duka gaba ɗaya sai da aka yi mutuntance su aka yi masa gwaji aka tabbatar da cewa ba sa shan kwaya sannan aka ba su kwamishinoni haka aka yi permanent secretary ko da mai alkawari ya ce na local government ma tun daga kansiloli da ciyamomi da mataimakan ciyamomi dukkan su ya ce sai fa an tantance su in ba tantance ka ba kowace jami'a kake ba za mu abarka kai zaman nan ba
to kuma kamar an fara wannan aiki zuwa yanzu koko ake ciki
ana nan suna nan suna tantance ta wajen su mu ba sai sun gama tantance ba su zo turo mana sunayen mutanen da zamu ma mu ma muna nan muna jiran su a shirye ko muke
to idan ya zama na an samu dan takara da wannan al'amari na shashan kwayoyi ko kuma abu mai kama da haka ya za'a
ha ko wancan karan ma ba an samu su ba ai da aka same su din gwamnati ya ce din da aka same karshe ba ma zai ba su ba wanda aka samu din bai ba su mukamin da aka ce ba su duk da mutane suna son su amma haka aka hakura to saboda haka wannan din ma ina ga fatan hakan gwamnati zai duk wanda muka same shi na san gwamnati ba zai a kicin ya ce cika alkawarin shi ba zai ba su ba
ina batun ginin da ake muku
ko wannan gini yana nan dai sai zuwa roƙon gwamnatin jihar Kano su taimaka mana idan ba ku sa wasu taimaka wasu yau shiga cikin gari mai taimaki mai maroƙi 'yan kasuwa ko sa sa haru samu mu gama
kuna maraba da ƙungiyoyi ko kuma 'yan kasuwa idan suka zo za su yi muku
eh 'yan kasuwa wanda muka sanannu ne ba masu yin kayan masu harkar laifi ba eh in muna kira da su muna ko wanda zai taimaka mana saboda yara da yawa suna shan kwaya akwai iyayen yara da yawa da suke so su kawo yaransu gidan nan a yi masu tarbiyya amma wajenmu na mutum 16 kawai zai ɗauka to wannan din wanda gwamnatin ta musu fara zai dauki mutum 150 har da ma sashin mata so idan masu hannu da shuni ɗan kasuwa suka hada ƙarfi suka taimaka mana ba za mu ki ba
wai idan an gina jihar Kano aka ce maka ko kuma ku aka ce maka
jihar Kano aka taimaka wa taimaka ba mu ba
ne sauraro sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 a zangon FM inda kuka ji mu tare da komandan hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi ta kasar rishin jihar Kano NDLEA Dr. Ibrahim Abdul game da baje koli da suka yi da kuma wasu batutuwa yanzu kuma ga wasu daga cikin waɗanda ake zargi da muka zanta da su
I had the NDLEA they are looking for me. I don't know what I did. No, they arrested me before. I did it before. Now I didn't do it. In my house at Badawa.
They arrested me with a bag of smoke. But who gave me the smoke just told me it's food. I did not know that it's smoke. Until I get to where they want to take it, then I know that it's smoke. That's what I know.
Before you carry it,
did you check? I did not check.
The boss
told me. What they say is food. They say it's food.
How much he promised to pay you?
All the money he promised to pay me is 40,000.
How much you collect before?
I've collected an advance of 15,000. So when I drop it, I will collect the remaining balance.
Where are you going to drop it?
At Kano.
From where?
From Ondo, yes.
How many times you are doing this?
This is my first time to even take it because I have not even met the man before. It's where I slept, that's why he come and wake me that he wants to take some food to Kano.
What is your state of origin?
Ekiti.
Why you do not carry it to Ekiti?
It's because I'm coming to this side.
Ya sunanka?
Sunana Mudassir Abdullahi na.
To a takaice me ya faru?
A takaice akwai wani mutum ne da ya turo da ajiyar taba. Sai aka ba ni abokin aiki na to muna tare da shi ne shi kuma wannan abokin aiki na ban san lokacin da aka ba shi wurin da kalisani dai aka ce NDLEA sun kawo shi ya ce wannan taba ni aka ba ajiyar ta
aikin me kake
ina aikin security aikin gaji
a ina
FCV
to amma ai ka san taba ce aka ce ka karba ko
eh na san taba ce ai ba ni na karba bane shi abokin aiki na tare da shi muke shi ne ya karbe ta
no aka ce za a ba ku inda an zo an karba kaya
naira 1000 ake bada
to yanzu me ya haddasa ma haka ci gaba koko
gaskiya babu wani ci gaba mun ba asara ba
to me yasa lokacin da aka ba baka an karar da su jami'an kuma NDLEA din ba
eh lokacin ni ban ma san da zuwan kayan ba da kadisani ne bayan an kama kayan aka yi mun waya an kama kayan
no comment
to menene ya faru
no comment
shine abin da ya faru
no comment
to amma me dalilin no comment
no comment
gaskiya ne kenan zargin da ake ma
no comment
zaka ce komai ba ko da
no comment
dama ka saba kana
no comment
wani yare kake ji a yaren kan Najeriya
no comment
shine yaren da kake ji
no comment
sunana Abba Isa Muhammad akan mita 88.5 da laifin mu na zamani sai kun sake jina anan gaba